move it. Hey, you know you never, 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 never gonna lose control of my fire's burning. It's getting real hot. You know that I need me a shot. Ooh, when I'm off the street and I feel the beat that drives me out of my feet, I need a hot shot. When I'm with the crowd and we're feeling proud and the music's loud, I need a hot shot. You gotta move it. Ooh, I know you're never, 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 never gonna lose control. My fire's burning. It's getting real hot. You know that I need me my shot. Ooh. I need a hot shot.
Hot shot. Hot shot.
Da 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 da